أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو قرأت كمان الكتاب العشماوي عند الشيخ العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله، يولف أكم مذهب إمام مالك بن أنس. Yana daga cikin malamai na ƙarni na goma a wannan al'umma, yau ke na tsakaninmu da shi kusan shekara 500. Allah ya karɓi ayyukan shi kuma ya ba mu ikon fa'ida daga wannan littafi. Musa Allah ya ce cikin littafi, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibada li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun. Wannan aya tana nuna yana da kyau a samu rabbaniyin malamai wanda suka fahimci addini kuma sun ga koyar da shi wato kaɗan kaɗan daidai gwargwadon hankalin mutane. Sai sai Allah ya fitar muna da malamai suka tantance muna wannan ilimi na fiqihu, inda zama zai sauki ga duk mai son ya koyi addini musulunci. To Sheikh Abdul Bari Al-Ashmawi yace, sa'alani ba'd al-asdiqa wa in sa'abu kaina sun tambaye ni. أنا أعمل مقدمة، هي موسى مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس. هي موسى مقدمة وتبياني وندي كتقيت أكشن بياني أفكي هنا مذهب الإمام مالك بن أنس، فأعجبته إلى ذلك راجيا للصواب. سينا بعد أنسى زوال نبواتنا أنسى موسى كوكو نكرق موسى أن كراد سكيمو إنا مفاتا لا دشي بور الله. To me yasa mutane ke tambaya cewa kuma manyan malamai a yi musu muqaddima akan mazhab, kuma su ayyana mazhab Malik bin Anas, domin mazhab ita ce ta fito daga Madina, ita ce mazhabin da aka fi tabbatar cewa ita ce tafsirin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin Madina ita ce darul hijra, darul fiqh, darus sunna. To sai baba sai fara da babun nawaqidul wudu, babin da ke nuna abubuwan da ke warware alwala. Nan munasaba shi ne, farko yana so ya ɗauko ka cewa mutum ne bai da alwala, bai da alwala a salatan, wato tun farko ma bai alwala ba, koko ko yana da alwala ta zo ta ɓaci, kaga ya zama kamar wanda bai da alwala kenan. To ya halin shi yake, i'lam waffaqaka Allah ta'ala, ka sani fa kai mai karatu koko mai ji, Allah ya baka dacewa da sanin gaskiya. Anna nawaqid alwudu ala qismain, abubuwan da ke warware alwala su kashi biyu ne, ahdathun wa asbab ahdath. Ahdath shine abu da ke faruwa, wato kari, wa asbab ahdath kuma sababin da ke kai mutun yayi kari. Ashe kenan ainihin karin da kuma sababin shi shine suke sabbaba wato mutun ya lalata alwalan shi. Fa mal ahdath fa khamsa, su wayannan karukan guda biyar ne, salasatun min qabul wa hiya almadhi walwadi walbaul, ana samun guda uku min alqabul daga gaba, wato gaba daga zakarin namiji kuwa farjin mace shine almadhi, almadhi walwadi walbaul shine almadhi, wato abinda ke fitowa mutum in yayi sha'awa, walwadi wanda ke fitowa bayan fitsari, shi kuma yawanci a wannan zamani muna cewa abinda ke fitowa mutum mai ciwo irin su syphilis, gonorrhea da sauransu, walbaul da fitsari wanda ya fito mushi a gaban shi, to yana kariya bai saka maniyi ba nan, domin maniyi shi ba warwala walla kawai yake ba, a'a har wanka yake wajabtawa. Wal ithnani min ad-dubur, abubuwa kuma guda biyu daga dubura, wa huma sune al-gha'id wato bayan gida, wa rih da kuma iska. Wa ma asbab al-ahdath, to abubuwa na sababin da ke kai ga har ai kari su wane ne? Yace fannaum, bacci, domin wanda ya bacci jikin shi kan sake, amma iska ne sai ta fita, in ma kuma tsari ne ma ya tsari da wasu abubuwa. Wa huwa al-arba'atu aqsam, shi kuma baccin nan kashi hudu ne, akwai bacci tawilun thaqilun, bacci ne mai tsawo kuma mai nauyi yanqudul wudu shi wannan yana warware Allah duk wanda bacci ya kama shi mai nauyi wanda yake akwai a ci har yana munshari at-tawil kuma ya dade to yana yakai walwala Allah sannan kuma bacci qasirun thaqil bacci ne gajere amma yana da nauyi yanqudul wudu shi ma yana warware Allah mene ake gane ya yi nauyi kamar mutum littafi na hannun shi har ya fadi ko yana gishin kidai kuma ya murge ne ya fadi to wannan za a ce baccin shi ya nauyi qasirun khafif na uku shine bacci gajere khafif amma mai sauki wanda yake bai da nauyi la yaqdul wudu wannan bai warware Allah wanda yi gingedi wanda yake yana ji abin da yake faruwa in wani ya shigo zai san ya shigo in wani ya fita zai san ya fita amma yana gingedi to irin wannan in qasir bai da tsawo to bai warware alwala amma kuma in tawilun khafif gashi ne bacci mai yawa mai tsawo wa khafif kuma gashi bai da nauyi yustahabu minhu alwudu mustahabbi ne ake son mutum ya saki alwala amma anan bai ci alwala ta baci ba amma dai ana kwadaita mutum ya je saki alwala domin tsawon shi zai yi wani abu wanda yake ya bata mai alwala bai sani ba to wa min azamin lati tunqadul wudu a cikin sababbin da ake samu suke warware alwala shine zawalul aql duwan bil junun aw al idma aw al sukr duk wanda hankalin shi ya gushe da ɗayan abubuwa guda uku ko hauka ko suma ko maye to gushewan wannan hankali ya sa alwalar shi ta lalace ya ce wa yanqudul wudu wa yantaqidul wudu bil ridda wanda kuma ya yi ridda shi ma alwalar shi ta lalace saboda haka wanda yake ya yi wani abu na ridda alwalar shi ta lalace in ya sake dawa musulunci sai ya ya saki alwala wa bi shakki fil hadath wanda kuma yana shakka shin yayi gaidi yayi rihi ko ya fitar da bauli ya shakka yake shakkan cewa yana da hadasi shi ma yana warware alwala shi domin ba ya tsayawa da shakka wa bi masjid zakar al muttasil bi batil kaf abinda kuma ke warware alwala shine mutum ya shafa wato kan azzakarin shi wanda yake yana haɗe da jikin shi da cikin tafin shi batil alkaf cikin tafin shi tunda cikin tafi wanda taba kan azzakarin shi da cikin tafin shi batil yad kaf to wannan yana yanki yana walwala aw bi batil al-asabi' koko da cikin yatsun shi wannan wurin da yake shafan abu shi ma yana warware alwala aw bi jambayhima koko da gefen su wanda ya taba zakarin shi da gefen yasu ko da gefen hannu shi ma yana warware alwala amma inda bayan hannu ne nan to bai warware alwala walau bi asabi zaida ko da yana da irin yasu masu yasu shida ko na shidan nan zaida wanda ke kari in hassa in an taba ana jin yana jin ya taba abu to shi ma yana bata alwala amma in ya kasance bai jin in an taba to wannan bai bata alwala wabbil lams haka nan wanda ya shafi mace wa huwa ala arba'ati aqsam shi kuma wannan shafa iri hudu ne kashi hudu ne in qasada al-ladha wa wajadaha ya shafi mace da niyyar ya ji dadi da niyya qasada al-ladh yaji niyyan jin dadi wa wajada ha kuma da ya shafe ta kuma ya ji dadin fa alayhi al-wudu wannan ya wajaba kan shi ya saki alwala domin alwala shi ta lalace wa in wajada ha wa lam yaqsid ha to wanda kuma ya shafe mace bai yi niyyan ya shafe ta ba kawai ba da niyya ba ya shafe ta amma kuma da ya shafe ta ba da niyya ba wajada ha ya samu ladha ya samu jin dadi daga shafan nan shi ma alwala shi ta lalace fa alaihi alwudu alwala ta zama wajibi akan shi wa in qasadaha wa lam yajidha fa alaihi alwudu wannan ya shafi mace da niyya amma kuma bai ji dadi ba da ya shafe ta to fa alaihi alwudu shi ma alwala shi ta lalace da wannan niyyar shi wa in lam yaqsid al-ladha to in kuma ya shafi mace ba tare da yana niyyar jin dadi ba walam yajidha kuma ma bai ji dadin ba fala wudu alaihi to wannan babu alwala kan shi domin bai niyya ba da daya kuma ma da ya shafe ta bai ji kuma wani dadi ba to wannan babu alwala kan shi sai ci gaba da alwala shi wala taqad alwudu bi mas dubur wala unsayin haka nan wanda yake ya shafa duburin dubarshi ko wurin wankewa ko wani abu ko kaikayi ko lalunsayin haka nan ɗan biyun shi in ya shafe su to shi ma bai warware alwala wala ni wasu farji saghiratin haka nan wanda ya shafi farjin mace yarinya karama to shi ma bai warware alwala wala qai'in haka nan wanda ya amai amma bai warware alwala wala bi akli lahmi jazur haka nan wanda ya ci naman karamin raqumi shine jazur bai warware alwala wayannan ya kawo su na raddi akan mazhabobin da suke cewa yana warwarewa wala hijama haka nan wanda ya qaho bai warware alwala wala fasdin haka nan wanda aka ɗebi jinin shi aka yanka jiji aka ɗebi jini ko aka zubar da jini shi ma bai fata alwala wala bi qahqaha haka nan wanda kilkace da dariya shi ma bai fata alwala fi salati a cikin sallah wala bi masal mar'ati farjaha haka nan mace wanda ta shafi farjinta shi ma bai fata mata alwala wa qila amma a ce in altafat fa alaiha alwudu amma da za ta yi wasa wan altafat fa alaiha alwudu wallahu alam amma wa qila wasu suna cewa malamai in mace za ta sa dan yatsa akan a cikin farjinta kuma ta yi wasa da shi to wannan akwai alwala akan ta amma Allah shi ne mafi sani za mu shiga wani babi babu aqsamul miyah wa ma yajuzu minha alwudu za ka samu na ruwa kashi kashi da kuma wane ne halatta ayi alwala da shi shi ne wannan babu ya kusa sai ce eh lam ka sani wa faqaqallahu Allah baka dace ta'ala Allah madaukake baka dace annal ma'a ala qismain cewa fa ana kasa ruwa kashi biyu makhlutun wa ghayr makhlut wanda yake ya garwaya da wani abu da wanda bai garwaya ba ruwa ne sallan shi fa ma ghayr makhlut wanda yake bai garwaya da wani abu ba fa huwa tahur to wannan shine ruwa tsarkakakke wa huwa al-ma'ul mutlaq shine wanda yake ake kira ruwa sakakke in an ce ruwa sakakke yajuzu minhu wudu al-lata halata aida shi sawa'an nazala min as-sama'i aw naba'a min al-ardh shin ruwan nan ya sauko ne daga sama ko ko ya bubbugo daga kasa in dai ruwa ne sakakke to wannan ruwa ya halata ayi al-wala da shi wanda yake kuma bai garwaya da wani abu ba wa amma al-makhlut wanda yake ya garwaya da wani abu shi kuma idza taghayyara ahdu awsafihi as-salat in ɗaya daga cikin siffofin shi guda koko aka samu canji wato daya launihi ko launin shi aw ta'amihi ko dandanan shi aw rasihi ko kanshin shi bi shay'in da wani abu fa huwa ala qismain ruwa ne makhlut ya garwaya da wasu abubuwa har ya canja mishi launi ko ya canja mishi dandano ko ya canja mishi wato kanshin shi to shi ma na iya kasa shi kashi uku taratan yahtalitu bi najis wani lokaci abu ne wanda yake ya garwaya da wani najasa fa ya taghayyaru bihi sai ya samu canji ko ya samu tabdili da wannan najasa falma'u najisun in dai da najasa ne garwaya kuma ya canja launi ko ya canja dandano ko ya canja kanshin shi na to wannan ruwa shi ma najasa ne la yasufu min alwudu alwala ba ta inganta da shi wa illam yataghayyar bihi amma in kuma ruwa ba su canja ba da wannan najasa launi bai canja ba dandano bai canja ba haka nan kanshin shi bai canja ba in kana alma qalilan in ya kasance shi ruwan kadan ne lokacin da najasa ta shige shi wan najasatu qalilatan ita ma najasa kadan ce kuri hal wudu minhu ala al mashhur to ana karhanta mutun ya alwala da shi akan abin da ya shahara a wurin malamai misali mutun ya dauko butal Allah ya runa shi tsari sai digon tsari ya fada cikin buta ruwa kadan ne to ana karhanta yin alwala da shi domin ruwan kadan ne kuma najasa kadan ce wataratin kuma wani zubin ko kon lokaci ya khalitu bi tahirin fa yataghayyaru bihi ruwan yana garwaya da wani abu wanda yake tsarkakakken abu ne shi tahir yana da tsarki ba najasa ba kuma a samu canjin launi ko canjin dandano ko canjin kanshi wayin kana tahir mimma yumkinu al-ihtiraz minhu in wannan abun da yake an ce mai tsarki ne amma ana iya kebe ruwa daga gare shi ana iya raba ruwa daga gare shi na ihtiraz minhu kalma'i al-mahtul bil-za'faran kamar ruwan da yake ya garwayi da za'faran za'faran abun kanshi ne wani tararin kanshi wal ward haka nan ward shi ma na fulawa wal ajin haka nan wanda ya garwayo da niƙaƙƙiyar fulawa wanda aka kwaba wa ma ashbaha zalika da abin da yake kama da haƙwa irin wannan fa hadha al-ma'u tahirun fi nafsihi ghayru mutahhir li ghayrihi to irin wannan ruwa akan kanshi shi yana da tsarki ghayru mutahhir amma bai tsarkakewa li ghayrihi ga wani shi ruwa ne mai tsarki amma ba ya amfani da shi tsarkake wani abu fa yasta'malu fil adat ana amfani da shi a abubuwa na al'adar mutane tunda ruwa ne ya hado da za'faran kanshi ana dafa abinci da shi da ward ayi wanka da shi wal ajin wanda yake kuma akwai flour a cikin shi ana iya biredi da wasu abubuwa da yake na abinci fa yasta'malu fil adat ana amfani da shi a ada min tabkhin wa ajinin shin ana iya dahuwa da shi wa ajinin da kwaba flour ko wani abinci da shi wa shurbin haka na sha kamar horo wana bi zalika da abun da yake kama da wannan wala yasta'malu fil ibadat amma game da ibada na wanka ko alwallato ba za a yi amfani da shi ba la fi wudu'in wala fi ghairihi la ba a amfani da shi a alwallato kuma ba a amfani a wani shi saboda kalwa ne ba a amfani da shi a ibada haka nan ba za a yi amfani da shi a wanke mamaci ba tunda yana cikin duka ibada wa in kana mimma la yumkinu al-istiraz minhu in ya kasance an samu cuɗanyan ruwa da wani abun da kuma shi ruwan bai iya tsare ruwa daga gare shi wato bai iya cire shi daga ruwa kama il mutaghayyir bis-sabha kamar ruwan da yake ya hado da kasar abun nan kanwa aw hama ko kasan tabo wanda yake bakin ruwa ko bakar kasa aw jari ala ma'adinin ko ruwa ne ke gudana akan wani ma'adani zarnikh aw kibrit aw nahwi zalika wanda yake kaman kasa ta wanda yake zarnikh kaman lead kenan da kibrit da ashana ko ku sulfa aw nahwi zalika da irin abin da yake kama da wannan wato ruwa ne ke gudu akan kasa mai ma'adani mai kayan karafuna ne ko bakin karfe ne ko zarnikh ne ko kibrit shine sulfa ko mai kama da irin su fa hadha kulluhu tahur tunda ba ya ihtirazi ba ya raba shi da ruwa domin ruwan yana gudu dole ya gudu akan irin wayannan duwatsu masu ko kanwa ko bakar laka ko wayannan ma'adinai to ba ya raba su da shi to wannan fa kulluhu tahur wannan ruwa ne tsarkakakke wa yusaffa minhu wudu kuma alwalla tana inganta daga gare shi wallahu alam kuma Allah shi ne ya fi sani to babu fara'idul wudu wannan babi ne na farillan alwalla fa amma fara'idul wudu fa sab'a farillan alwalla guda bakwai ne an-niyyatu inda husl inda ghasl alwajh farko dai niyya lokacin da ake wanke fuska ya zama mutum lokacin da ɗebo ruwa zai wanke fuska yana niyyan alwalla zai yi ba yana niyyan tsaftace fuskar shi ba ba yana niyyan jin sanyi ba don zafi ya dame shi wanke gumi a jikin shi lokacin da ɗebo ruwa zai wanke fuskar nan a zuciyar shi yana da niyyar cewa alwalla zai yi alwallan nan kuma mai ɗauke hadafi mai halatta mishi ya yi sallah to wa ghaslu yadayni ila al-mirfaqayn wanke hannaye har zuwa gwiwar hannu wa masu jami'ir ra'as da kuma mutum ya shafa dukkan gashin kai shi ma wajibi ne wa ghaslu rijlaini ila al-ka'bayn wanke kafahu guda biyu har zuwa idan sawu wal fawru yin gaggawa a sal ba ana nufin wai mutum ya gaggawa ana nufin bayan gaba nan take koma ta gaba bayan gaba shine wal fawru wato gaggawa wat tadliku haka nan kuma cudanyawa fa hadhihi sab'a wayannan guda bakwai ne a cikin Qur'ani Allah ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila ssalati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn cikin ayoyin nan duka wayannan abubuwa guda bakwai sun fito to ina fauro yazo fauro shine cewa faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum Allah na cewa gaba bayan gaba gaba bayan gaba ba kai gaba ba ka je kai fara wani sha'ani atadliku kuma in an ce faghsiluku wanke ana nufi ku je ku cudanya domin in kawai tsoma hannu cikin ruwa ba wankewa bane nakan bada misali mai sauki yaro ne ya dawo daga wasan kasa daga waje sai uwar shi tace je ka wanke hannu kafin ka ci abinci izhab waghsil yadak je ka wanke hannu ga salat din nan in yaje tsoma hannu cikin ruwa ya dawo za a yadda cewa wanke hannu ba za a yadda ba sai ya cudanya hannun ya wanke saboda ka cikin kalmar faghsilu din nan ne a tadlike fito lakin yajibu alayka fi ghasli wajhika an tukhallila sha'ra lihiyatika kuma yana wajaba gare ka in kana da gemu to ka tsefe gemun ka in kana sha'rul lihiyati khafifan in ya kasance gashin gemun ka bai da kauri bai da yawa tazharu basharatu tahtahu ta ake gane gemun mutum bai da yawa in ya kasance ainihin fatar da ke karkashin wannan gemu ana iya ganin ta ana iya ganin fatar da ke karkashin gemu wato gemu ne khafif wanda bai da yawa wa in kana kafifan in ya kasance gemu ne mai yawa yani kaman kasumba wala yajibu alayka takhliluhu to tsefe wannan gashin gemu lokacin alwala baya wajaba akan mutum wa kazalika yajibu alayka fi ghasli yadayka an tukhallil asabi'a ala al-mashura haka nan kuma yana wajaba akan ka lokacin da kake wanke hannayenka guda biyu ka tsefe yatsun hannayenka akan abun da yake mashhuri a mazhab wannan wajibi ne amma bai magana na kafa ba na kafa ba wajibi bane in mutum ya je zubar ruwa ya wanke ko sama yayi ashe ne ake a mazhab sune wayannan abun da yake farillo na Allah wa amma sunanul wudu fa thamaniya to su sunnoni fa sunna shine abun da yake sabanin farilla to guda takwas ne ghuslul yadaini awwalan ila al-ku'ayn farko shine mutun ya debo ruwa ya wanke hannayen shi guda biyu har zuwa wuyan hannu wal madmadatu da kuma kuskurewa wal istinshaq wato madmada ya sa ruwa ya kuskura bakin shi zubar wal istinshaq ya shaki ruwa wal istinsar da kuma ya kace wa huwa jazbul ma shine mutun ya ja ruwa min al-anfi daga hanci wa raddu masr ra's daga cikin sunna kuma shine ba an ce a farilla mutun ya shafa dukkan kai ba shafawa zuwa to haka nan dawowa da shafawa shi ba wannan shi sunna ne wa masl udhunayn shafa kunnuwa guda biyu zahiruhuma wa batinuhuma cikin su da zahirin su da batinin su batinin shine bayan kunne da kuma cikin kunne su biyu guda biyu wa tajdidul ma'i lahuma haka ne mutum ya jaddada ya sabunta ruwa domin shafa kunnaye bayan ya shafa kai wa tartibu fara'idihi to jeran ta farilla mutum ya fara da fuska sannan hannu zuwa ga gwiwa hannu sannan ya shafa kai sannan ya wanke wannan jeran ta wannan shi kanshi sunna ne me yake sa sunna domin za a zo ga wanda ya mance yayi wani abu na farilla in ya mance wani abu farilla an ce dawo ya wanke shi da abin da yake bayan shi daga gaban shi kai abin da yake gaban shi to inda ba jeran ta wajibi bane to da sai yayi duka har karshe zuwa kafa to shi ne aka ce shi sunna ne tartibu fara'idihi wa amma fada'ilu to me mustahabbai fada'il yani abin da yake na falala na mustahabbi fa sab'a su kuma guda bakwai na farko at-tasmiya lokacin da mutum zai fara alwala ya ce bismillah kafin ya fara wanke hannun shi ko ayin na sunna wal mawdi' at-tahir kuma yayi alwala wanda yake wuri mai tsarki wa qillatul ma'i bila haddin sannan kuma ya taƙaita ruwa amma ba tare da wani haddi ba yanzu da yake ana alwala da famfo mutum ya kunna ruwan kadan bai sakin ba ba sha yana zuba yana israfi yana daga cikin fadailul wudu yayi da ruwa kadan wadul ina alal yamin sannan mutun ya saka kwanon da yake alwaladi shi akan daman shi in kana maftuha in ya kasance kwano ne bude domin ka jin dadin sa hannun dama yana ɗebo ruwa wa ghaslatu salis saniyatu was salisa haka nan ana so a wanke gaba so uku to ta biyu da ta uku suna cikin fada'il idza aw abal bil ula in ya kasance ta farkon ta game wani ya ɗebo yana so ya wanke fuskan shi da ɗebo ruwa ruwan nan na farkon da shi wajibi ne wanke fuska duka in ya game in bai game ba na biyun ma wajibi ne in bai game ba na ukun ma wajibi ne misali ya ɗebo ruwa ya wanke goshi to dole ya sake ɗebo na biyu ya wanke kuma inda zai iya ya sake ɗebo na uku in bai game ba amma in ya game da na farko to na biyun da na ukun duk fada'il ne ba ma sunna ba idza aw aba bil awla wal bad'u bi muqaddamir ra's yana daga cikin fada'il na alwala in mutun zai shafa ya fara daga farkon kai ya fara da kai ya bayar da shi wasiwak da kuma aswaki kafin ya kuskure bakin shi wallahu alam Allah shine mafi sani bab fara'idul ghusl wa sunanihi wa fada'ilihi wannan babu yana magana ne game da farillan wanka da kuma sunnonin wanka da kuma fada'il wato mustahabban wanka fa ma fara'idu fa khamsa farillan wanka guda biyar ne anniyatu wato mutum ya zama yana da niyya lokacin da yake wanke jikin shi wa ta'mimu jasadil ta'mimul jasad bil ma sannan kuma ya game jikin shi duka da ruwa wa dalku jami'il jasad kuma ya cudanya duka jikin nan da ya game da ruwa kowane bangare ya yi ya cudanya shi wal fawr haka nan kuma ana so mutum ya zama akwai gaggawa wato ma'anar shi kada ya fara wanke wani bangare ya shuru ya tafi aiki a ci gaba har sai ya kare wa takhlilu sha'r haka nan kuma ya tsefe gashin shi wannan gashin bai da yawa ne ko yana da yawa in dai wanka ne sai ya tsefe shi sai ya tsefe gashin kai sai ya tsefe ya wanke ya tsefe gashin kai ya wanke ya tsefe gashin gemu wa amma sunanuhu me sunnonin wanka fa arba'atu guda bakwai guda hudu ne kaslu yadayhi awwalan ila qa'il fa ko dai kafin ya sa hannu cikin bokitin wanka ya zama ya wanke hannayen shi zuwa ga wuyan hannu wato dukan su biyu shine na farko abinda zai yi wal madmadatu sannan kuma ya kuskura bakin shi wacce sha kuma shaki ruwa wal madmadatu wal istinshaq shaki ruwa wa masu simakhil udhnaini haka nan kuma ya shafa wato hudan kunnuwa daga kunnuwa suna da ramin su da ke mutun da jin abu shine simakh udhnaini wa ma fada'iluhu fa sittatun su mustahabban wanka guda shida ne albad'u bi izalati al'adha min jasadihi farko dai ya kauda dukkan wani cuta ko wani kazanta ko wani najasa daga cikin shi farkon da mutun ya zo ga ruwa ya wanke gaban shi ya wanke bayan shi in akwai kazanta da najasa in kuma akwai ta najasa a jikin shi ita ma ya wanke ta shine farkon abin da zai yi kuma ikmalu adai wa du'i sannan kuma ya ci gaba ya kammala gabobin alwallan shi kafin ya ta fara wanka ya wanke duka gabobin abunan din shi banda kafa sai ya ce kuma wa ghaslu a'ali qabla al-asafil abunda yake kuma cikin fara'il in mutun na wanka ya fara daga ahali ahali shine gabobin jikin shi da suke sama kafin ya kai na kasa misali ya fara wanke saman kai kafin ya zo kasan kai wurin kuncin shi da abunin gemu ya fara saman wuya kafin ya kai kasan wuya in ya hannu dama ya dauka kuma ya fara wanke sama wurin kafada kafin ya kai hannu sannan ya dawo hagu sama kafada kafin gangan jiki kuma ya fara kirji kafin ya kai ciki kullun ya fara sama kafin ya kasa kafa cinya kuma ya wanke cinya kafin ya kai can kafa har kafar ya kai inda yake taka kadam wa taslisu ar-ra's bil ghasl kuma in zai wanke kai ya wanke shi so uku yana cikin fada'il wal bad'u bi mayamin qabla al mayasir kuma kullun ya fara da gaba na dama kafin na yi na hagu ya wanke hannun dama kafin hagu, ya wanke kafin dama kafin ta hagu, kullum ya fara da dama kafin hagu. Wa qillatul ma, da kuma taƙaita ruwa, ma iskamil ghusl, tare da kyautata da inganta wanke jikin shi, wato ya amfana ruwa kadan. Hadisi ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'i da yana ruwa yakan yi ghusl, ya wanke kai, ya wanke jikin shi duk da sa'i da yana ruwa. Wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Babu tayammum, wannan babu yana koya mana yadda ake tayammama. Walit tayammum fara'id wa sunan wa fada'il, ita ma tayammama kamar yadda alwala take da farillai da sunnoni da fada'il, haka tayammama take da shi. Fa amma fara'id, to farillan tayammama fa arba'atun, shi ma guda hudu. An-niyya, mutum zai taimama ya niyyan zai izala na abin wato hadasi tun da yake ba ruwa. Wa hiya an yanwiya istibahatu salah, niyyan nan shine zai niyya cewa wannan taimama da zan yi za ta halatta mun yin wanka, za ta halatta mun yin sallah, shine wannan niyya za ta halatta mun yin sallah. Li'anna tayammuma la yarfa'u hadath ala al-mashhur, domin shi taimama sauki ne amma bai dauke hadasi, wato in mutai taimama zai ce hadasin shi ya dauke, a'a bai daukewa akan abin da yake mashhuri wurin malamai. Wa ta'mimu wajhihi, sannan wurin taimama ya shafa dukkan fuskan shi, wa yadaihi, haka nan hannayen shi, ilal qur'ain, har zuwa wato wuyan hannu, shine farilla wato wurin shafawa. Wa darbatul ula, haka nan mutum ya shafa ƙasa, ana cewa darba ba wato ya shafa ƙasa. Was-sa'id at-tahir, wanda yake duk abin da ke saman ƙasa, ƙasa saman duniya, wanda ƴaƴan itace da kuma abin da ɗan adam ya canja, wanda yake mai tsarki, ya shafa shi. Wa huwa kullu ma sa'ada ala wajhihi, duk abin da yake saman ƙasa, min turabin, na turbaya ne, aw ramlin, ko yashi ne, aw shijaratin, ko dutse ne, aw sabaha ko kanwa, aw nahwi zalika, ko duk wani abin da yake tabi'a ce akan ƙasa, ana iya taimama da shi. Nan in mutum na ɗaki ba zai iya taimama da tile ba, ba zai iya taimama da fenti ba, ba zai iya taimama da karafunan nan da aka sarrafa su ba, amma inda baka ƙasa ce to zai iya yin taimama da ita. To wayannan su ne farillan taimama. Wa amma sunanuhu fa thalatha, sunnonin taimama guda uku ne. Tartibul mas, wannan shafan da aka ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, ku shafa fuskanku da kuma ku shafa hannayenku, sai ya tartibi jeran ta wannan fara yin fuska kafin hannu. Wal mas min al-qur ila al-mirfaq, sannan kuma karawa wurin shafa hannu daga wuyan hannu wanda yake farilla ne har zuwa gwiwar hannu, to wannan sunna ne. Wa tajhidu darbata lil-yadain, haka nan sake shafa ƙasa ko ku buga ƙasa domin shafawa na hannaye, in ya buga na farko na fuska ya sake bugawa domin hannayen shi, to na biyun wannan abun nan ne sunna ne. Wa amma fada'iluhu, to mustahaban shi fa, fa thalathatun aidan, su ma guda uku ne. Shine at-tasmiya, mutum in zai fara tayammama ya ce bismillah. Wal bad'u bi mas zahir al-yumna bil yusra ila al-mirfaq, sannan kuma ya fara shafa bayan hannun shi na dama da hannun shi na hagu har zuwa wuyan, har zuwa gwiwar hannu, wato ya shafa haka shi ma yana daga cikin sunna. Thumma batin, sannan cikin hannun shi ila akhir al-asabi, har zuwa ƙarshen yasu. Wa masul yusra mithlu dhalik, haka nan zai shafa hagu kamar haka nan, wato ya fara da bayan hannun shi ya shafa haka, sannan kuma ya shafa gaba ta ciki har zuwa abin nan yatsun shi, shi ma yana daga cikin fada'iluhu, sannan kuma ya zassafe hannun shi. Wallahu a'lam, kuma Allah ne mafi sani. Babu shurutu salah, to in an kare alwala aka kare taimama, abin da ya rage shine a gaya maka sharuɗan sallah, sai sun cika kafin sallah ta inganta. Wala salati shurutun shurutun shurut wujub wa shurut sihha. Sharadin nan iri biyu ne, shurut wujub wa shurut sihha, sharadin da ke wajabtar da sallah da sharadin da ke ingantar da sallah, zai zai bayani. Fa ma shurut wujubiha fa khamsa, sharadin da ke sa sallah ta wajaba akan mutum to guda biyar ne. Al-Islam, sai musulmi, musulunci, wanda yake ba musulmi ba kafiri, sallah ba ta wajaba akan shi ko da yake rubutacciya shi akan shi, za mu hisabinta. Wal bulugh, ya zama ya balaga, yaron da bai balaga ba sallah ba wajiba ba ce akan shi. Wal aql, ya zama yana da hankali, wanda hauka ta same shi ko suma to bai sallah ba ta wajabta akan shi. Wa dukhulul waqt, shigowar lokaci, matukan lokacin sallah bai shigo ba ta wajaba akan mutane. Kuma yanzu muna bayin sha'i, sallah asuba ba ta wajaba akan mu sai lokacin ta yazo. Wa bulugh da'watin nabi, sannan kuma kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya isa mishi, wato in bai isa mishi ba ba ta wajaba akan shi. To amma nan da musulunci duk kusan ma'anar su daya. Wa ma shurutu sihhatiha, to yaushe ne shuruddan ingancin sallah suke cika? Shine fa sittatun, guda shida ne. Taharatul hadath, mutum ya zama yana da tsarki daga kari. Ashe ko da mutum musulmi ne, baligi, mai hankali, lokacin sallah ya zo, kunga sharadin wajabci ya same shi, to sallan nan ba ta inganta, sai sharadin sallan nan ba ta wajaba, in ta wajaba kan shi amma ba ta inganta, sai sharadin wajabcin ta ya shiga, sharadin ingancin ta ya cika. Taharatul hadath, ya zama yana da tsarki. Wa taharatul khabath, ya zama kuma yana da tsarki daga najasa da abubuwa na kazanta. Wa istiqbalul qibla, da fuskantan al-qibla. Wa satrul awra, da kuma rufe al-awra. Nan istiqbalul qibla, mutane suna sakaci da istiqbalul qibla. Wa aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu, wato duk inda kuke ku karkata fuskanku zuwa ga al-qibla. Saboda haka in mutum na iya sani yadda kibla take, ya yana cikin sharuɗai na ingancin sallar shi zama ya fuskanci al-qibla. Mun san cewa yanzu a wannan zamanin ilimi akwai alatu da na'urori wanda ke nuna al-qibla, amma mutane suna sakaci babba game da shi. Wani ya ce ai masallacin mu mun gina shi, ai ba masallaci kake bauta ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin shi irin kwanan ganyen dabino ne, ko me kuka kashe ba shine sallah ku, sallah ku shine istiqbal, yana cikin shurutus sihha. Sallah ba ta inganta, matukan kun san kibla nan take, ko ka kata da gangan, sallah ba ta inganta. Saboda haka mutane su dauki darasi a wannan. Wa satrul awra, haka nan kuma rufe al-awra. Wa tarkul kalam, barin magana a cikin sallah. Ita kuma sallah ba a son mutum ya magana mutaammidan da gangan, sai dai inda kuskure ne wanda yake akwai yanda ake gyara ta, amma yayi da gangan mutaammidan, to wannan sallah ta bace. Wa tarkul af'al al-kathira, haka nan barin aiki mai yawa. Wallahu alam, ba a son mutum na sallah yayi aiki wanda yake za a kira shi aiki mai yawa, amma in abu ne kadan to babu laifi. A sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukar umama, yakan ajiye ta ya dauke ta, ya ajiye ta ya dauke ta, wannan ya nuna kenan. Ajiye yaro da dauke yaro, hade mace ne mai kana jariri, wannan ba yawan aiki bane. Fa amma fara'idu salah fa 13, fa 13 farillan sallah guda 13 ne. Na farko an-niyya, mutum zai shiga sallah ya niyyan cewa yana sallan nan, kuma ya san sallan nan sallah ada'i yake yi ne ko qada'i, shin yana rankwa ne ko yana yin ta lokaci ne, ya san kuma wannan sallan azhar yake yi ko al'asar, ya san kuma wannan sallan kasaru ce ko ko cikakka ce, ya zama aniyar shi ya san sallar da yake yi, ba wai zai fadi ta bane. To takbiratul ihram shine kabbartawa na shiga aikin ibada ta sallah, shine Allahu akbar. Wal qiyam, haka nan tsayuwa domin wannan takbira, ayi ta tsaye yana cikin farillan sallah. Wa qira'atul fatiha, karanta fatiha, wal qiyam laha tatsiwa domin karanta Fatiha wal ruku haka nan yin ruku'i wal raf'u minhu da kuma tasowa daga ruku'i was sujud da yin sujada wal raf'u minhu da tasowa daga sujada duk wannan farillai ne wal julus min al jalsati al akhira bi qadar salam haka nan zama a kasa lokacin da mutum ke zama na ƙarshe daidai gurgudun yayi sallama والسلام معروف سننكما السلام إن المعرف بألف ولام سيأتي السلام عليكم ما كوي السلام عليكم ما سلام سيزم معرف السلام إن بيأتي السلام با تو بيفت سلام دو من دشي كوي أكي فتا واتو معنينا سننكما أنا صلى سواء متنينا صلى نسوء natsuwan nan a sallah ita ma ta cikin farillai wal i'tidal kuma kowane gaba ya dawo mazaunin shi in mutun ya ruku'u ana so i'tidalin ya dawo jikin shi ya kafu in ya sujada ya dawo gabobin shi su kafu shine i'tidal wato jikin shi miki ya zama daidai ya dawo gaban shin da yake to wannan sune farillan a sallah wa amma sunanus salah to sunnonin ta fa 12 su kuma 12 sunnonin sallah shine as-suratu ba'da al-fatiha karanta sura bayan fatiha fi rak'ati al-ula wa thaniya rak'a ta farko da ta biyu wal qiyamu laha haka nan tsayuwa dan karanta fatiha dan karanta sura bayan fatiha wa sirru fi ma yusarru fi haka nan yin karatu a asirce inda ake asirtawa wajahar fi ma yajhar fi haka nan yin karatu a bayyane da ake bayyanawa wa kullu takbiratin kuma kowace kabbara da ake na sallolin sunnatun illa takbiratul ihram sai dai takbira ta shiga sallah fa innaha fardun kama taqaddama to wannan farilla ce amma sauran takbirori kowace daya sunna ce haka nan wa sami'a Allahu liman hamida lil imam wal munfarid limami in ya taso yace sami Allahu liman hamida haka nan munfarid wanda ke sallah shi kadai sunna ne wal julus al awwal haka nan zama na farko sunna ne wal za'id ala qadri salam min al julus thani haka nan kuma duk abun da ya zama kari ne akan zama na biyu kari ne akan kawai mutun yace assalamu alaikum awan da yake farilla shine zaman da zai ce assalamu alaikum domin mutum ba zai tashi ya ce sallama ba to abin da zai kare wanda zai yi at-tahiyya da sauran su to wannan shi ma sunna ne waradul muqtari ala imamihi assalam kuma yana daga ciki sunna shine mutum wanda yake mamu mai koyon liman a sallah ya mayar ma liman sallama shi وكذلك رده على من على يساره هكذا ان يمير ما wanda yake hagun shi sallama shi ma yana daga cikin sunna in kana ala yasarihi ahadun ya kasance a hagun shi akwai wani nan yanda ake sallama mutane da yawa suna kuskure domin mazhabobi ta cudanyo wani ya dauki mazhabin shi ne a talabiji in ya ga yanda ake yi a gidan talabiji ya da masu kallon satellite amma mazhab na Imam Malik wanda ya fito daga Madina yanda ake sallama gashi liman ya ƙara sallah zai ce assalamu alaikum sai ya ce assalamu alaikum bil mu'arraf bi alif wa lam assalamu alaikum ya karkata ya ta yaman kadan ba kuma sosai ba har karshe sallama daya domin inna Allah witra ya sabbu wa ta kuma haka sunna ta tabbatar kuma duk lokacin da sunna ta zo biyu daya witri ya shafa'i to Allah ya fusa witrin domin Allah witr ne to liman zai sallama sallama daya assalamu alaikum da karfi to shine yace waraddu salam ala man waraddu almuqtadi ala imamihi assalam wanda ke gefen liman in su biyu suke sallah zai fita sallar shi assalamu alaikum kamar yanda liman ya fita sannan tunda liman na hagun shi zai dawo ya ce mai assalamu alaikum kun ga nan yayi sallama guda biyu domin su bi suke sallah da liman in to baya yake fa bayan liman domin akwai wani a hagun shi mutum biyu shi na damun nan sai mayar ma liman zai fita sallah kamar yanda liman ya fita da sallama daya assalamu alaikum sannan ya fuskanci gaban shi assalamu alaikum ya mayar ma liman sannan na hagun shi shi ma da ya fita sallah ya mai sallama sai ya mallami shi da assalamu alaikum kun ga kenan wannan zai sallama guda nawa guda uku to shi wanda ke hannu hagufa zai sallama ta fita sallah kuma yana mayar ma wanda ke daman shi sannan zai ta gaba wanda zai mayar ma liman sallama shi shikenan tunda ba wani hannu hagun shi shi ma zai sallama guda biyu wannan shine sunnar Madina ta tabbatar da shi kuma shine abin aiki da shi kuma shine mutamadi mutane su kula da wannan in kai sallah bayan liman mai sallama daya to zaka duba halinka shin akwai wani hannu na hagu ko akwai na hagu sallama uku zaka yi in babu kuma kowa sallama biyu Allah shire da mu to wal sutratu lil imam ana son abin da yake cikin wato sunnoni guda 12 nan as sutratu lil imam wal fadl in khashiya an yamurra ahadun bayna yadayhima ana so liman ko wanda yake sallah shi kadai in yana tsoron wani zai wuce a gaban shi to ya sa sutura in an sa ma kuma liman sutura shi kadai ta wadatar akan mamu in dai liman na da sutura to ta wadatar mutum na iya bi tsakanin mamu in mutum shi kadai ne a masallaci kuma ya je ya samu ginshikin masallaci ko inda mutane ba su wuce bai mai da shi sutura amma in ba haka ba kawai ka zo masallacin mutane ka kama sallah to in wanda ya wuce a gabanka kai ne mai laifi tunda kai ne ka kare kanka daga mutane masu wucewa zuwa karshe kenan insha Allah sai halka mai zuwa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.